sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel. Tare da Baba Yakubu Makera da sauran abokan aiki, muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Talata 20 ga watan Oktoba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilu a gelin Kenya masu shigar da ƙara a Amurka suka sanar da tuhumar jami'an lekin asirin sojin Rasha su shida dangane da aikata laifin kutsen kwamfuta a kasashen duniya da ya auna zaben shugaban kasar Faransa a shekarar 2017. Ana sauran kwanaki 15 a gudanar da zaben shugaban kasar Amurka. Dan takarar Democrat Joe Biden yana ci gaba da ba dan takarar Republican shugaban kasa Donald Trump rata a kurkun ra'ayin jama'a yayin da miliyoyin Amurka suke kada kurkunsu da wuri. Kasar Kenya tana fuskantar sake barkewar coronavirus bayan makonni uku da ta tsage wasu muhimman dokokin hana cutar yaduwa, inji ministan kiwon lafiyar kasar.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za a ji cewa zanga-zangan neman a soke rundunar SAS ta rikide zuwa tashin hankali. Inda Jihar Edo
ta saka dokar hana fita na tsawon awowi 24 bayan wani hari da aka kaiwa ofishin yan sanda da kuma kubutar da wasu fursunoni daga gidan yare.
Aka kuma za a ji cewa an bude wani babban taron masu ruwa da tsaki a kasar Chad don daƙile tasirin Boko Haram a yankin.
An ta'addan kasan sun dade suna faɗa ma mutane ƙaryace-ƙaryace, to mutane ba su ji daga gare mu ba, to shine muka ce bari a yi wannan taron neman mutane su san gaskiyar magana.
Sai kuma shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa Sokoto da zamu kawo ku. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makera. Jiyar Litinin masu shigar da ƙara a nan Amurka suka sanar da tuhumar jami'an lekin asirin sojin Rasha su shida dangane da aikata laifin kutsen kwamfuta a kasashen duniya wanda ya auna zaben shugaban kasar Faransa a shekarar 2017, kana ya auna wasannin lokacin sanyi na Olympic a shekarar 2018 da kuma wasu manyan kutsen yanar gizo. Kutsen da ya faru daga shekarar 2015 zuwa shekarar 2020 shine mafi muni da wata kungiyar masu kutsen yanar gizo ɗaya tilo ta aiwatar, inji hukumar binciken manyan laifuka. Masu kutsen guda shida dukkaninsu jami'an sashen lekin asirin sojin Rasha ne da aka fi sani da GRU a takaice. Sun kutsa a kwamfutoci kana suka kai hare-hare domin taimakawa gwamnatin Rasha a wurin yin katsalanda da ramuwar gayya da ma wasu ayyukan raunata ma'aikatu da cibiyoyi wanda Rasha ke musu kallon abokan gaba, inji ma'aikatar shari'a. Ofishin jakadancin Rasha a Washington bai ce ufan ba a lokacin da aka buƙaci jin ta bakinsa, amma shugaban ma'aikatar shari'a John Demers ya ce waɗannan zarge-zargen da ke zuwa makonni biyu kafin zaɓen shugaban ƙasa bai nuna yunkurin katsalandan a zaɓen ba. Ana sauran kwanaki 15 a gudanar da zaben shugaban kasar Amurka. Dan takarar Democrat Joe Biden yana ci gaba da ba dan takarar Republican shugaba Donald Trump rata a kurkun ra'ayoyin jama'a yayin da miliyoyin Amurkawa ke kada kurkunsu da wuri. Masu sa ido akan kurkun ra'ayi sun nuna tsohon shugaban kasa Joe Biden da kuma tsarin siyasar Amurka na kusan shekaru 50 wanda ya nuna dan takarar da ke kan gaba a kurkun ra'ayi na kasa da kashi 9-10 kana ya samu rabin kurku a jihohin da ake kira fagen daga da ka iya yin tasiri a sakamakon zabe. Shikon shugaba Donald Trump ya yi imani cewa za a sake zabensa. Tuni aka fara zaben wuri da ba a taba ganin irinsa ba a Amurka, inda sama da mutum miliyan 28 suka kada kurkunsu ko ta zuwa rumfar zabe ko kuma ta aikewa ta akwatin gidan waya. Adadin alƙalumar dai ya yi daidai da kashi 20 cikin 100 na baki ɗayan kurkun da aka kada a lokacin da Trump ya doke 'yar takarar Democrat Hillary Clinton a shekarar 2016, kana wasu kashi 30 cikin 100 kuma ka iya jefa nasu kurkun kafin ranar zabe. Kasar Kenya tana fuskantar sake barkewar coronavirus bayan makonni uku da ta tsage wasu muhimman dokokin hana cutar yaduwa. Ministan kiwon lafiyar Kenya ya yi kashedi a ranar Lahadi cewa kasar na cikin mawuyacin hali bayan da aka sanar da samun sababbin kamuwa 600 da mace-mace da dama. Wakilin muryar Amurka a Nairobi ya ce masana sun ce akwai yiwuwar fuskantar kalubale idan aka sake kakaba dokokin hana zirga-zirga. jami'an kiwon lafiya sun farkar da jama'a bayan da kasar ta samu sababbin kamuwa da cutar a cikin ƴan makonni da aka sassauta dokokin takaita yaduwar cutar. Ministan kiwon lafiyar Kenya Mutahi Kagwe ya ce mutum bakwai suka mutu da cutar a ranar Lahadi, kana wasu 685 suka kamu da cutar a cikin kasar. Ya ce jami'an kiwon lafiya na madukar damuwa da wannan labari.
There is no doubt that we are witnessing what our modeling team this morning.
Ya ce ko shakka babu, muna ganin abin da kwamitin mu mai yaki da cutar ya kira a wannan safiyar da sababbin bullar cutar. Mun nufi barkewar cutar ta biyu, babu tantama muna ganin karuwan kamuwa da cutar a gidajen yari da wasu hukumomi a fadin gundumomi daban-daban
the different counties.
Don an jima kadan baba zai sake dawowa da ci gaban labaran. Kafin nan idan muka leka jihar Edo dake kudancin Najeriya, gwamnati ta saka dokar hana fita a fadin jihar na tsawon sa'o'i 24 bayan da wasu masu zanga-zanga suka kai wa ofishin ƴan sanda uku hari tare da kubutar da fursunoni daga gidan yari. Wakilinmu Lamida Abubakar ya aika mana da wannan rahoton.
Zanga-zangar neman rushe rundunar tsaro ta ƴan sandan SARS na neman daukar sabon salo a Najeriya. Kawo yanzu dai bayanai sun tabbatar da cewar wannan zanga-zanga ta kazamce a jihar Edo dake yankin Niger Delta, ko da yake dai hukumomi a Najeriya sun rushe wannan runduna ta ƴan sandan SARS da ake zargi da cin zarafin jama'a da dama. To amma duk da haka wannan zanga-zanga na ci gaba da runduwa zuwa tashin hankali da daruruwar matasa suka fito zanga-zanga da nufin kawo tashin hankali. Gwamnatin jihar ta Edo dai ta saka dokar hana fita na tsawon awowi 24 biyo bayan wani hari da aka kaiwa ofishin ƴan sanda da kuma kubutar da wasu fursunoni daga gidan yari. Wani mai ba gwamna shawara ya yi ma muryar Amurka ƙarin bayanin halin da ake ciki a birnin na Benin.
Sunana Sahari Ali Umar Jeti, mai ba gwamna shawara akan ƴan arewa mazauna Edo State. Gaskiya abu ne na zama tartar, an daga cikin masu zanga-zanga kashi biyu ne. Akwai wanda suka zo zanga-zanga ta lumana, zanga-zanga ta sata. Za su tare motocin mutane suna fusa musu gilasai kuma suna anshe musu kuɗaɗe kuma su hana muku tafiya.
Gwamnatin jihar ta Edo dai ta ce hare-haren na ƴan daba ne, kuma ƴan dabar suna neman ƙwace iko. Gwamnati ta ce ba za ta zura ido ba, tana kallon abubuwa suna faruwa a jihar ta Edo. Su ma wasu ƴan jihar dangane da wannan lamarin ga abin da suke cewa.
They are protesting now, at least maybe federal government should give them what they want. That's all. First of all, now they say they don't want SARS today. At least SARS has gone. So what next they don't want? Again, so we don't know what is going on now.
Wannan yana cewa ne ƴan zanga-zanga ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta biya musu bukatunsu a huta. Daga farko sun ce ba sa son rundunar SARS, an riga kuma an rusa ta. Yanzu kuma me suke so? Shi ma wani ɗan jihar dake da suna Gudian Agudu yace,
I have been in though, all the major roads are blocked. Some of the protesters resorted to violence. They have tampered with the security arrangement in the old prison along Chapelle Road in Benin.
Yana cewa ne ina cikin gidana halin yanzu, kuma dukkanin manyan hanyoyi a birnin Benin na jihar Edo a rufe suke. Sannan kuma wasu ƴan zanga-zanga sun haifar da tashi-tashin hankula saboda sun lalata gidan yarin jihar ta Edo dake kan titin Safale. Kuma a gaskiya na dade ina jin karar harbin bindigogi saboda gidana yana kusa ga gidan yarin jihar ta Edo. A nata bangaren rundunar ƴan sandan jihar ta Edo ta ce an kai wa ofishinta uku hari. Ba haka rundunar ƴan sandan jihar ta ce a tsaye take wajen tabbatar da kare lafiya da dukiyoyin mutanen jihar ta Edo, kamar yadda kwamishinan ƴan sandan jihar ya shaida mini ta wayar salula. Lamida Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To Allah ya kyauta, a gaida Lamido. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga baba ya sake dawowa da ci gaban labaran.
Hasashen shugaban Amurka Donald Trump cewa za a samar da maganin rigakafin coronavirus kafin ranar 3 ga watan Nuwamba da za a yi zaɓe ba zai cika ba. A ranar Juma'a ga tafarin kamfanin yin magani na Pfizer ya sanar cewa ba zai nemi amincewar hukuma na gaggawa ba domin fito da rigakafin coronavirus a ƙarshen watan Nuwamba. Wasu kamfanoni guda biyu da ke ƙoƙarin fito da maganin sun dakata. babu alamar kamfanin na hudu zai fitar da sakamako sai karshen shekara. Trump da ya sha fadin cewa za a samar da maganin ga mutane da dama kafin ranar zaben a wani kokari da gwamnatin sa ta yi wa lakabi kammala aiki da gaggawa da ta kirkiro domin samar da maganin cikin gaggawa. Da dadewa masana kimiyya na ciki da wajen gwamnatin sa suka ce ba zai yiwu a cimma wannan burin ba. A ƙarshe da alamar China tana kokarin karfafa iko akan tantance wallafe-wallafe mabiya addinin Krista da kasar ta amince da rarraba su. Yayin da jam'iyyar kwaminisancin China ta fitar da wasu dokoki akan rumce-rumcen addini da wasu littattafan Krista da ake ganin tawaya ne, ta ba wasu kungiyoyin Krista damar raba littattafai da kasar ta tantance su. Sai dai kwanan nan bisa ga wata kungiyar Krista mai zaman kanta ta China Aid da ke wayarwa akan walwalar addini a China, hukumar tantancewar ta fara fitar da kalmomin Almasihu da Yesu ko kuma Isa daga wasu wallafe-wallafe ciki har da shafukan sada zumuntan China. Ana maye su da harfofin JD da YS. Wasu masana sun ce Kristoci dan kansu kayu su fara mai waɗannan kalmomi da JD da kuma YS a cikin rubuce-rubucen su domin kaucewa matakin tantancewa da ka iya hana kalmomin isa ga masu karanta shafukan su na yanar gizo.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla a kasar Chad an bude wani taron masu ruwa da tsaki domin daƙile tasirin kungiyar Boko Haram a kasashen yankin. Daga birnin Injimena, Hassan mai na kaina ya aika mana da wannan rahoto.
Madam Lisa San, shugabar hukumar raya kasashe ta Majalisar Dinkin Duniya a kasar Chad, ke jawabi yayin bude taro kan amfani da ingantattun hanyoyin sadarwa wurin magance matsalolin ra'ayi da ke haddasa tarzoma irin da ta'addanci a kasashen yankin tafkin Chadi. A wannan taro dai ya tattalo sojoji, wakilai daga Majalisar Dinkin Duniya, Tarayyar Turai da kuma shehunan malamai daga jami'o'in yankin tafkin Chadin. Za a shafe baki ɗayan wannan mako ana tattaunawa. To ko shin da kamaimai mai ake son cimmawa? Tambayar kenan da na yi wa babban sakataren hukumar raya kasashen tafkin Chadin, Ambasada Mamman Nuhu.
Yan ta'addan kasan sun dade suna faɗa ma mutane ƙaryace-ƙaryace cewa za su yi kaza, cewa su ne kaza, to mutane ba su ji daga gare mu ba, to shi ne muka ce bari a yi wannan taron mu ga yaya za a yi kullo ma waɗannan matsalolin domin mutane su san gaskiyar maganar. Gaskiya ce muke son mu gaya mutane, idan aka ci gaba a haka waɗannan mutanen fa ƙaryace-ƙaryacen da suke yi gaskiya za ta zo ta kullo daga baya, amma kafin lokacin an riga an banna da yawa.
Masu jawabai dai a wannan taro sun yi ta lana ta yadda tarzomar Boko Haram a yankin tafkin Chadin ke rikida suna ɗaukar wani sabon salo. To ko wani salo ne wannan? Manjo General Ibrahim Malu Yusuf shi ne babban kwamandan dakarun ƙawance na ƙasashen yankin.
By the nature of threats confronting us in the Chad Basin,
yanayin barazanar da ake fuskanta a tafkin Chadi tarzoma ne irin na masu wuta da ƙayar baya. Abin ma kenan da yasa ake buƙatar sa hannun hukumar faran hula don marawa ƙoƙarin ƙarfin soji da tuni ake amfani da shi a wannan yanki. Kuma hanyar da za a bi wace ba na ƙarfin soja ba ne shi ne tsarin sadarwa cikin hikima da azanci.
Comprehensive and robust communication strategy.
A gobanar da ake sa ran sauran wakilan ƙasashen yankin za su gabatar da jawabi. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Injamaina, Chadi.
A gaida Hassan mai na kaina. Masu sauraro, kada shi afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 22.5 zangon FM. Haka kuma za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Ga hospital guda daya da aka gina a Bola muna. In kula ni kuriya ce. A Bola muna makaranta daya da aka gina. A Bola muna ruwan kada ake sha. A Bola muna lantarki dawa aka kara, shin wanda aka aiki. saboda shugabanci na gari da mai dubun nasara nan Allah ku kuma a duke munawa da kuma mataimakin sa yanzu ko a cikin langwannan mu akwai ruwa da muka bayar a birane da kauyuka da dama akwai makarantu da muka gina akwai tsofaffin makarantu da muka gina muka akwai tsofaffi da muka sabunta su akwai sabobi kuma da muka gina akwai hanyoyi da muka yi akwai ruwa da muka bayar akwai magudanan ruwa da muka bayar akwai arashi ma da muke ba
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon mu da kowa a sabon shiri na tsakamar wuya muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC to yau zamu kawo muku ci gaba da muhawara da Baba Yakubu Makeri ya shirya mana kan zaben da za a yi na shugaban kasa a kasar Ghana a cikin watan Disamba na wannan shekara 2020 da muke ciki kuma kamar yadda kuka ji inda kuna bi da mu kun san wannan muhawara ta yi zafi yau za a shiga abubuwa da dama da suka hada da maganar cin bashi wato za a kwatanta da yake wannan zabin na bana za a fafata ne tsakanin gwamnatoci ko jam'iyyi da kowacce su ta mallaki kasar Ghana wato da tsohon shugaban da ya mallaki Ghana din da kuma shugaba mai ci yanzu na kasar Ghana din saboda haka idan an dube su duka biyu wacce gwamnatin su ce ta fitowa Ghana bashi ko mi akai da kudin kuma sannan wacce ce cikin su tafi samar da abubuwan masarufi ga al'ummar zangonnin Ghana da yawa to sai mu ci gaba
kai san ga maka ba miliyan bu mun je mun yi abincin ba shi da kuka ranci 54 muka yi wayan ga aiki da shi su sun aiki 140 ba abin da suke
wato kana nufin miliyan 140
biliyan ba miliyan ton ba
biliyan na'am
rancen da suka yi sun ranci kudi biliyan 140 wasu kulla maka su kukan kasan ga komi da shi ba NDC sun ranci biliyan 54 akwai hospital da aka gina ya fi 30 an gina Bahada airport an gina airport an renovate airport an gina ba abin da ba a yi ba da shi an yi hanya an yi komi an gina shi ba
abin
da ba makaranta daya da suka fara ya ce ma jama'a ya gina na secondary school 350 ba wani farabi bai iya a gina a gwada muna hospital guda in ya kula tunanin jama'a da lafiyar jama'a da hospital guda daya da aka gina a gwada muna in kula an yi free access a gwada muna makaranta daya da aka gina a gwada muna ruwan gane da ake sa kun da abin da awon nawa suka aka kara cikin wanda aka iske a gwada muna lantarki nawa aka kara cikin wanda aka iske banda kai
to Alhaji Adaruf bari Alhaji Ahmad Ayuba ya shigo ya maida martani akan abubuwa da dama da ka faɗa don saboda na'am to Alhaji Adaruf bari mu ji ta bakin Alhaji Ahmad Ayuba saboda akwai maganganu da dama da kai da ya kamata yawa da ya kamata ya maida martani sannan mu shiga ba akan abinda muke tattaunawa Alhaji Ahmad Ayuba to
shugaban nan ba zai hana shi kai ba kaga misali a harkar tattalin arziki a karkashin su wakilin su muna daukar 6.9% na total income da muke generate muna biyan kudin ruwa da shi akan ba su saka
wato kana nufin kashi 6 cikin 100 na gabaɗayan kudin da kasar Ghana ke samu tana biyan kudin ruwa da shi
shi da digo tara
kusan kashi 7 cikin 100 kenan
yanzu haka maganar nan da muke ba saboda shugabanci na gari da mai dubun nasara nan Allah ku kuma a duke nunawa da kuma mataimakin sa Dr. Mahmudu Bahuya mun dawo da shi ya zo 5.7% kuma bugu da kari kaga lokacin da za su bar gwamnati akwai wata madadala da suka yi na wani watan harkar mukamashi watan harkar lantarki da suka yi suka je suka ɗauko wasu kayan lantarki na cabo wanda ba ma buƙatar su ba ma amfani da su suka bar mu da bashin biyan biliyan ɗaya duk shekara akwai power purchase agreement da suka yi wanda suka daɗa to kusan da harkar tattalin arzikin Ghana to muna nan yanzu muna biya wannan kuɗin duk da wannan kuɗaɗen da muke biya wa'annan ba su suka da suke biya da suke bar
ina zuwa Alhaji Ahmed Alhaji Audu yayi wata magana yake cewa ashe ba ku gina makarantu ba ku gina asibitoci ba ku gina abin nan ba sani ba ko kana da martani akan wannan kafin mu shiga kan harkan zangon
nan bayan bashi misali bayan bashi misali yanzu ko a cikin zangon nan mu akwai ruwa da muka bayar a birane da kauyuka da dama akwai makarantu da muka gina akwai tsofaffin makarantu da muka gina akwai tsofaffi da muka sabunta su akwai sabbi kuma da muka gina akwai hanyoyi da muka yi akwai ruwa da muka bayar akwai magudanan ruwa da muka bayar akwai agaji ma da muke ba albai da ke muku da muke ba su
yanzu inda zamu shiga kenan Alhaji Audu akwai tuhuma ko kuma zargi da Alhaji Ahmed yayi yake cewa mutanen Zango sun ba NDC jam'iyyar ku kenan goyon baya 100% wurin kusan shekaru 30 kenan suna goyon maka amma ba wani abin da kuka tabu gaban mutanen Zango to ko kana iya nuna mana irin ayyukan da kuka yi ma mutanen Zango
in kace Zango ina
Zango gane gabaki ɗaya nake nufi in nace zango gane gabaki ɗaya nake nufi
Allah atra da zango kuma shi ba su kada ne zango
haka ne gaskiya
ba su kada ne zango ba muna da zangonni ko ina ka sai akwai zangonni ko maganin da yake yi yace sun yi ma zango ka sai su kai ma zango ya kula min makaranta ɗaya yaran mu fa addamuwan mu na duniya duka yaran mu ba su da secondary school mai kyau ba su zuwa secondary school ka sani fa ɗayan mu fa in sun je secondary school ana kai su coci kowane Sunday coci ake kai su su dole ne ka je coci akwai yaron da ya yi gudun coci ya hau ima ya faɗo kasa sai ya
kana nufin Abdulmuttalib kenan wanda ya gudun zuwa coci ya je ya hau sama aka biyo shi ya hauro daga bene ya faɗi ya mutu ko
Allah maka albarka
na'am
yau an inda suna da tunanin zango daga suka zo suka bude ministry na zango suna cin kudin suna raba kudi suna ci ba su kulla ma zango komi da an gina
Alhaji Audu kana zargin da baka da shaida akai na zancen kuncin kudi ina so mu kiyaye irin wadannan maganganu saboda idan za a yi haka to gaba ɗaya kowa zai ta zargin juna ne
yake ba ya fara ka ji abin da yace bai abin fara kudi kai ba ka ji abin da yace ba ka ji abin da yace ni ban so in attack su ba tun da farko da na fara ban so in attack su ba isu muka ji aka ce muka zo mu tattauna
eh haka ne abinda muke so mu yi kenan yes
mun zo mu attack juna amma in kun kyale shi yana attack ashe ni ma shan attack su domin magana abubuwan da suka shuda magana ba mu ko abu yana nan da yawa na iya kira maka dai dai daya amma ba abin da ya kawo mu nan ba kenan an kawo mu mun yi magana za mu yi magana ne kan ci gaban kasa
haka
yanda abin da ya kamata mu yi gaba kuma ko kasan mu ya tafi da dai
yawa
mun zo a tace su ba amma ku kyale shi yana maganar da ba dai ba
ko da yake in yayi zance kun ci kudi kun iya zance kun ci kudi dole na ji hankalin shi in ce kai haka saboda ba shi da shaida akai ka gane in
yayi
ya faɗi maganganu wanda yake kai ma ka maida martani kace kuna da rashin kunya da sauran su ka bar waɗannan
kudin da suka yi ba ka taimaki zango da shi
okay
ya kula maka inda aka bi da kudin ya suna shi zango development fund me aka gina da shi ba maka ranta ba ja ruwa an kai wani zango ba ba kai lantarki wani zango ba ba gina ko toilet ba haya ba gina ma zango ba kula muna abinda aka inda aka yi gine-gine cikin zango ba ko daya to kula da inda aka yanka ma ministry zango na yi abinda ta ne wannan magana
kenan
ka ba mutum kudi ka zo ne tambayan shi ba kudin check me bai zaka ce
haka
yau ba kudin an yanka kudi an ajiye ma ministry zango an doke an yi wani abu daban da shi ba a gina mu da ko makaranta ɗaya cikin zango kuma shi ba zangon Accra ba
to Alhaji Audu
kama mutane suke nan ba abin da aka gina musu.
To Alhaji Audu Arif, bari mu ci gaba daga kanka akan zancen Alhaji Ayuba. Mun dawo kanka ka mai da martani, amma bari mu ci gaba da Alhaji Audu Arif. Da yake kana zancen cin kuɗi, kuma su abin nan ko ince ku ƴan siyasa kuna yawan zargin juna da cin kuɗi, kuma kuna yawan zargin juna da tafka rashawa, to menene NDC ta yi tanadi na yaki da rashawa a cikin wato idan Allah ya ba ku sa'a ku iya kun dawo akan karagan mulki, menene tanadi da kuke yi na yaki da cin hanci da rashawa a ƙasar Ghana?
Baba ba yau muka fara, ba zan ka ba ga akwai ɗalibin NDC da aka bincike su aka same shi da laifi, yanzu aka yi na sarka maganar da muke yi na sarka. Dosi John Mahama ya ce mu duk wanda zai appoint zai ba wani aiki, ya gaya ma mai shi na baka aiki ka zo ka taimaki kasa ka taimaki talakawa ne, in ka je kai wani abin da yake ma wani ma gudi wani wuri in aka same ka da laifi ku ba za mu anshe ka ba. Akwai amuna daya duk wayanda su ko aka samu da laifi cikin kasan mu na NPT ba kai da aka tuhumunci, in aka yi bincike aka kai officer president sai ya zauna kai to mu zan gaya maka ba wai sai wutan wanda za a ba aiki yayi, in aka same shi da laifi cikin aikin shi nan mu daure mai jinji mu kullu mu kashe magana yanda Nana Akufo-Addo yake yi kasan nan.
Barkan ku da kokari malamai, muna da sauran abubuwan da zamu kawo muku a mako na gaba mai zuwa, inda a wannan karo in Allah ya kai mu zamu tsunduma cikin batun cin hanci da rashawa. Ba safar kikin ji ana magana shi a kasar Ghana ba, to amma wannan karo za ku je da aka fide bili har hutsaya game da wacece wato wacece daga cikin wannan jam'iyyu a lokacin mulkin ta wannan harka ta cin hanci da rashawa ta fi kamari. Yanzu a madadin su bakin namu da kuma shi baba ya ko makeri Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington DC, muna fatan mun ba ku lami lafiya, sai anjima.
Madalla, to baba dai bai nisa ba kuma zai kawo mana labarai, amma wannan karan a takaice.
Jiya Litinin masu shigar da ƙara a nan Amurka suka sanar da tuhumar jami'an leƙen asirin sojin Rasha su shida dangane da aikata laifin kutsen kwamfuta a ƙasashen duniya wanda ya auna zaben shugaban ƙasar Faransa a shekarar 2017, kana ya auna wasannin lokacin sanyi na Olympic a shekarar 2018 da kuma wasu manyan kutsen yanar gizo. Kutsen da ya faru daga shekarar 2015 zuwa shekarar 2020 shi ne mafi muni da wata kungiyar masu kutsen yanar gizo ɗaya tilo ta aiwatar, in ji hukumar binciken manyan laifuka. Ana sauran kwanaki 15 a gudanar da zaben shugaban kasar Amurka, dan takarar Democrat Joe Biden yana ci gaba da ba dan takarar Republican shugaba Donald Trump rata a ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a, yayin da miliyoyin Amurkawa ke kada ƙuri'unsu da wuri. Kasar Kenya tana fuskantar sake barkewar coronavirus bayan makonni uku da ta dage wasu muhimman dokokin hana cutar yaduwa. Ministan kiwon lafiyar Kenya ya yi kashedi a ranar Lahadi cewa kasar na cikin mawuyacin hali bayan da aka sanar da samun sababbin kamuwa 600 da mace-mace da dama. Wakilin muryar Amurka a Nairobi ya ce masana sun ce akwai yiwuwar fuskantar kalubale idan aka sake kakaba dokokin hana zirga-zirga. Hasashen shugaban Amurka Donald Trump cewa za a samar da maganin rigakafin coronavirus kafin ranar 3 ga watan Nuwamba da za a yi zaɓe ba zai cika ba. A ranar Juma'a ga tafarin kamfanin yin magani na Pfizer ya sanar cewa ba zai nemi amincewar hukuma na gaggawa ba domin fito da rigakafin coronavirus a ƙarshen watan Nuwamba. Wasu kamfanoni guda biyu da ke kokarin fito da maganin sun dakata. Babu alamar kamfanin na hudu zai fitar da sakamako sai ƙarshen shekara. Da alamar China tana kokarin karfafa iko akan tantance wallafe-wallafe mabiya addinin Krista da kasar ta amince da rarraba su. Yayin da jam'iyyar kwaminisancin China ta fitar da wasu dokoki akan rubuce-rubucen addini da wasu littattafan Krista da ake ganin tawaya ne, ta ba wasu kungiyoyin Krista damar raba littattafai da kasar ta tantance su.
Masu raro, a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hankali za ku ji su abokan aikin mu ɗauke da wani shirin na musamman wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishin mu na jamhuriyar Nijar. Za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin baba Yakubu Makeri da ya tana gabatar da shirin da kuma Chibahiro Duro ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau, ni Sarfi Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa muka kasance lafiya. Assalamu alaikum.